Imam al-Alfaza zai ci gaba da cewa dakila kaula fi zikir da gazali wa wasfihi wadamir ala asari zaka wa afihi limadahi nabiyin dahirin saubi afihi sadarna mirara marwataini bi kaffihi wa kammaratan linnabi shafa wannan shib'a min kursi da ila kaula kabar ambato yadda mutane suke yi da ila kaula kabar ambato fi zikirul gazali cikin siffanta barewa wa wasfihi da siffanta barewa din fi zikirul gazali cikin ambaton barewa wa wasfihi da kuma siffanta barewa din saboda su yawanci larabawa kokin su akan mata ne zaka ga suna siffanta mace da barewa da sauransu ko ibnu daidi ma da zai fara ai da barewar ma ya fara ya zabiyatan ashba ashe'in bilmaha tarqalhu zama baina ashjaril la'a imma tarai ra'siya haka launuhu turratu subihin tata aziyadut tija da barewar ya fara siffantawa da ciyayin da take ci da idanta da wane ne da wane ne wace to da ila kaula kamar irin wannan magana fi zikirul gazali cikin siffanta barewa wa wasfihi fi zikirul gazali cikin ambaton barewa wa wasfihi da siffofin barewa ma'ana waƙoƙin mata yake nufi wadan mir ka rushe ala asari zaka gurbin wannan abin wa afihi yace kai kama manta da maganar ambaton mata limadahi nabiyin ka zo kai ba annabi dahirus saubi wanda yake mai tsarkakekken zuciya afihi ko mai kamammiyar zuciya ne wannan dahirus saubi saubin nan ba na tufa bane na zuciya ne wannan kamar wannan karatun ne wasiya baka fadahir wasiya baka fadahir na alqur'ani mai kawo maka eh saboda shi ya shagalta ne da lugogin qur'ani saubin nan ba na tufa bane yauwa da zuciya ne wasiya baka fadahir limarahi nabiyin ka zo kai ba annabi dahirus saubi mai tsarkakekken zuciya afihi mai kamewar zuciya din sadarna mun dawo saudewa sadarna mun dawo mirara shine sadarna mirara saudewa muka dawo murwi taini murmanan murtawina muna masu koshi bikaffihi da tafin hannun annabi mana saudiya za a je yaki ruwa ya gagara a tafin hannun annabi ruwa zai ta zuba har mu sha mu koshi shine sadarna mun dawo miraran ba saude ba murtawina muna masu koshi bikaffihi da tafin hannun annabi wa kammaratan yace saudewa fa ba saude ba nilna nilna shaba muka samu koshi min kursi daga yar karamar masa ko kace gurasa bihi albarkacin sa shi ma kissa ce ku je ku duduba yace laqad gaba nuri shamsi fi dawi fi nuri sadrihi kama dakka qadrul kauni min usni qadrihi fa kullu qalilan fi faqamati kusrihi sanadidu ahli al-ardi danat li amrihi wa shamsu duha aqwa min al-a'yun ar-ramsi laqad gaba nuru shamsi sai kace nuru shamsi hasken rana laqad gaba haqiqa ya fuku fi nuru sadrihi a cikin hasken kirjinsa na kwatanta hasken kirjinsa da hasken rana sai ga yabata saboda hasken nasa ya kuna rana kuma haske na ma'ana kama dakka qadrul kauni kama kamar yadda qadrul kauni girman halitta dakka ya zama dan karami an kusuri kadrihi in aka kwatanta da girman kadarin sa fa kullu qalilin fa kullun qalilun kowanne abu dan kadan ne duk abin da kake ganin sa ne wato kadan ne shine fa kullun qalilun komai qalilun dan kadan ne fifa kamata kusurhi fifa kamata a cikin girman kusurhi yawan alkhairan annabi duk abin da aka yi muqaranar sa aka yi comparing din sa da alkhairan annabi to zaka ga wannan abin ya zama dan kadan ne alkhairan annabi shine yawa sanadidu ahli al-ardi shuwagabannin duniya shine sanadid shuwagabannin ahli al-ardi ma abota duniya mana shuwagabannin kasashen duniya kenan danat sun yi biyayya ne amrihi ga al'amarin annabi wanda bai biyayya ba kuma shikenan ya ta lahira wa shamsu duha ay rana tawalha shine shamsu duha ranar walha lokacin da rana ta fito irin karfe 8 9 10 11 12 nan har zuwa kusan 12 da rabi wani lokacin ko har zuwa irin 11 haka da 40 shine wa shamsu duha rana tawalha aqwa ta fitayi karfi min a'ayunir rinsi daga idan da yake ciwo idan da yake ciwo ai yayi kadan ya tsaya ya kurawa rana kal ido lokacin walaha ai har idan da baya ciwo ma ta karfin sa mana nafin daukakar annabi kenan ta karfin akwatar ta tabo ta daukaka atana bi qur'anin karimin mufassali yakada yahuttul utma min kulli mandali haqa'iquhu awdat bi kulli mu'attil sahaifuhu lam tirki qawlan li mubtil fala nafsa illa khufiyatan inna mugutassi atana annabi yazo mana bi qur'anin da alqur'ani mufassalin ne lalaba bayani dalla dalla filla filla yakadu ya kusata yahuddul usma ya sauko da tauran dutse min kulli manzali daga dukkanin wani masauki shi wannan al-usman nan shine wanda muka yi shi mun yi shi a cikin shu'ara mun yi shi kuma a cikin lamiyatul arab wasu suna ce masa al-usma shine kamar tauran dutse wasu kuma suna ce masa al-usma shine dandari ne ina tsammanin kamar nan suke ce masa dandari ne shi al-usman nan wata dabba ce mai kama da barewa sun ce akwai wanda za a ga kamar kafafun ta farare amma saurin jikin ta kuma gaba ɗaya baki akwai wanda take kuma ja to yadda yake da duwatsu ba a samun ta sai a gurare masu duwatsu sosai to ita kullun tana kan dutse masifar da za a ga wannan abar ta sako kasa to ba karamar masifa bace kullun tana sama duk inda za a yi kullun tana sama duk inda za a ga ta tana saman dutse kafin ka ga wannan dabbar a kasa to abu ne mai wahala to larabawa suna idlakin wahala ta kai wahala ka ga wannan dandari min ko kace tauran dutsen ya sako kasa ko a cikin shu'ara ma ina tsammanin yadda yake maganar wannan al-usma shi ma dai yana maganar dai wahala ce inda lokacin Imrul Qasir yana maganar cewa gari ya ki wayewa ne saboda wahalar da yake ciki kuma shi ma lami wannan shafara alamatul arab yana maganar al-usman nan ne lokacin zafin rana yawa to shine atana al-qur'ani yazo mana bi annabi yazo mana bi qur'anin da qur'ani mufassalin ne yin bayani dalla dalla yakadu ya kusata yahuddul usma ya sauko da tauran dutse min kulli manzari daga dukkan masaukin sa wannan kaga tauran dutsen da ya sako a kasa mana dukkan wani shedani kan karare mai wahalar sha'ani amma al-qur'ani zo sai da qur'ani ya dandake shi ya bi ya sallama ya zo ya bi gaskiya haqa'iquhu haqiqoqi na al-qur'ani audat ta halakar bi kulli mu'attil da dukkanin wani aikin banza mu'attil shine kamar aikin banza wani abu na shirme mara amfani mai zaman banza ma ana kiran sa mu'attil to haqa'iquhu haqiqoqin al-qur'ani audat ta halakar bi kulli mu'attil dukkanin wani abun banza shirman banza tatsuniyoyi na ba gaira ba dalili al-qur'ani da ta shafe su sahaifuhu takaddin al-qur'ani lam tubki bata bar qaulan wani fadi ba limabudin ga wani mabarnaci duk inda mutum zai kai ga kokarin cewa yana so ya soki al-qur'ani zaka samu al-qur'ani ya gagare shi fala nafsa babu wani magana illa khufiyatan sai dai a boye inda mugutassi ga wanda alqur'ani ya shake shi shi sai imamu al-fadhil ce fala nafsa babu wata magana da zaka ji illa khufiyatan sai dai a boye inda muka tasiga wanda aka makare shi wanda aka kayar da shi aka danne shi aka shake shi in zai magana yadda ya babboye to haka alqur'ani duk wani mutum da bai dida alqur'ani ba alqur'ani ya shake shi yanzu kafin ka ji wani kafiri ya fito yace ya ga gyara alqur'ani zaka dade in mutum ya fito din ma in aka shake shi shikenan sukar alqur'ani yadda fita ya boye 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 amma mutum bai sai fito filiye soki alqur'ani ba saboda ni duk abinda duk inda ake kura malejin kwakwalwar mai kwakwalwa duk inda ake kura malejin hankalin mai hankali duk inda ake kura malejin wayen mai wayo alqur'ani ya kai ga kura wannan abu shi yasa zakare shi yasa ce baka ji wani kauli ba sai dai aboye ya gussu biha izlan your fitli fikrati turihi alhuda haqqa bi ta'yid shiddati faya'anu lihadin ja'a min qayri itrati sahayuna tawilahu kullu usratin ala kulli makalukin ma albahsi wal fahsi ya gussu biha ya gussu yana makara ya shaku biha da alqur'ani izlami wa fik izlami wa fak lokacin da ba a datar da shi ba li fikrati ga tunani wanda ba a datar da shi ya ga gaskiya ya zo ya ba alqur'ani ba to yana shakuwa ne da alqur'ani alqur'ani ya gama cin kwalarsa ba yadda ya iya turihi huda haka turihi ana nuna masa huda gaskiya haka da gaske mana turihi huda ana nuna masa shiriya hakan da gaske bi ta'idi fitrashin da karfafa ita ta fitira mana wanda Allah ya so ya nuna masa gaskiya to sai ya ga gaskiyar afili shine turihi huda ana nuna masa shiriya hakan da gaske bi ta'idi fitrashin da karfafa fitira da Allah ya riga da yanki ne mutum kulli mauludin yura da al-fitra faya'anu to shi wanda aka shiryar da shi din kenan wanda ya samu wafakar kenan faya'anu sai ya sallama lihadi ga wani shiryayye shine ma'aikin Allah ja'a da yazo min kairi itrachin daga fiyayyar kabila shi yasa imam al-alfu imam al-busari yace wa idza sakkara al-ilahu unasa lisa'idin fa innahum su'ada sahaihuna lita tafammu shine alqur'ani tarwilahu kullu usrati tarwi tana kosar da kullu usratin dukkanin wata kikkiawiyar dabi'a lahu da alqur'ani mana dukkan wani aikin kirki to alqur'ani ya ishe mutun rayuwa ala kulli makhluqin akan dukkanin wani abin halitta ma alba'si ma albahsi tare da mai bincike wal fahsi da ko mai binciken kokon to shi ma dai in ya ga alqur'ani zai ga abubuwa ne tangara ra'a addini wa dunya bi aini basiratin bi ahkami qur'ani wa ahkami surati wa ijmali ikhtilali wa ajmal surati sabartu li amri anhu sabra darurati wa illa fa qalbi da'im ash-shauqi wal hirsi ra'a addina annabi ya kiyaye addini wa dunya kuma ya kiyaye duniya me in me rayuwa a duniya shi ma da kansa ya zauna lafiya bi aini basiratin da irin ido na mai basira irin kiyayewa kiyayewa na mai basira wanda yana kula da abun kuma yana kula da shi da kyau kaga duk abun da ya taso tun daga nesa zai hango kenan shine ra'ad dini ya kiyaye addini wa dunya da duniya bi aini basiratin da ido irin na basira haka aka kiyaye ba wani abin da zai zo bi ahkami kursi da kuma kikkiawan mashi saboda zabi sai da makami wa ahkami suratin da kuma kikkiawiyar sura ta alqur'ani kaga gadi a aikata kenan da fadake wa ijmali ikhtilali da kuma kyawawan dabi'u akhlaqi kyawawan dabi'u wa ajmal suratin da kuma kyakkyawar sura ta jiki sabartu la amri sabartu nayi hakuri la amri ga rayuwata anhu ban sabu na ji nazarci a annabi ba amma sabaru daruratin irin hakuri na larura ba hakuri na hakura ba a'a hakuri na irin ba inda mutum zai iya wa illa in ko ba hakurin zan yi ba yaza fakalbi gashi zuciyata da'imin shauki tana ne madawwamin soyayya wal hirsi da tsananin kwadayin so ta je ce ziyarci annabi li ahli alhawafihi mujazafu mujazu dariqa da wannan mujazu dariqihi dariqati nasaknahu antam tasmina bi haqiqati fanana mulukil hubbi lasna bi suqati sada'ana zulu'an an qulubin mashuqati idza ghayruna shaqqal jiyuba anil kumsi li ahli alhawa sai kace mujazu dariqati hanya a bar yankewa mana hanya da ake bi kenan mujazu dariqati hanya a bar yankewa wanda mutum zai bi ya ratsa ya tafi guri li ahli alhawa ta tabbata kama abota soyayyar annabi fihi zuwa wajen annabi mana ne nufin masu tafiya makka kenan su je madina su je ta annabi yana nufin wanda suka kama hanya zuwa madina kenan nasakna mun rubuta litasmimina ga zartuwar mu bi hakikatin hakika fanahanu yace mufa mulukul hubbi sarakunan soyayyar annabi ne lasna bi suqati mufa ba daga tai bane a mu sarakuna ne ba ma daga tai bane ko kace masu angwanni ko kace talakawa wanda ake mulkar su a abu a soyayyar annabi mu ne shugabanni in ji Imam Al-Fazali shi ba shi Ibrahim ba shi kada ya fara da ba cikin san annabi yake cewa wa man rama da rike fi shiyaki nabiyina faqad rama amran mustahalan muharraba to kaji shi ma Al-Fazali yace mu fasara kuna san annabi ne lafna bi suqati mu ba daga tai bane sada'ana sai ka dauko baitin kasa idza ghayruna lokacin wanda ba mu ba idza lokacin da ghayruna wanda ba mu ba shaqqal jiyuba ya yaga wuya an kumsi na rigarsa idza ghayruna lokacin da wani mushaqqal jiyuba ya yaga wuya an kumsi daga rigarsa yana daga cikin al'adar larabawa mun an musu mutuwa sai su yayyaga rigarsu ya riga mutum sai ta yayyaga rigarsa to shi yace to wanda za a musu mutuwa suna yayyaga cikin su suna kuka suna tsalle suna tuma yace ai ba su ba su ma san soyayya ba idza ghayruna lokacin da wani mushaqqal jiyuba ya yaga wuya anil kumsu daga rigarsa to mu saboda soyayyar annabi sada'ana dulu'a muna tsatsaga bulu'an kirjinmu ne an kulubin mu tsaga zukatanmu mashukatan saboda san annabi saboda wanda za a masa mutuwa saboda an masa mutuwa ya yaga kayansa yana yaga rigarsa yana tsalle yana tuma yace a ina yace ai kauce ka gani yace mu kirjinmu da zukatanmu ma muke yayyagawa saboda san annabi alalaita shiri alalaita shiri ina ma na sani alalaita shiri ina ma na sani ba'da na ayin wa gaibatin alalaita shiri ina ma na sani inji shi Imam Al-Fazazi yace ina ma na sani ba'adana ayin wa gaibatin alalaita shiri ina ma na sani ba'adana ayin bayan ni santa da nai wa gaibatin da fakuwa wali hibati yace ina da wata bukata fi yasribin a madina ayya hibati fatakar bukata shine da jina ziyarci annabi a umnahuna min ba da man in wa kaibatin a shin umnaqaha za a bani wannan bukatar da nake nema ba'ada mani in bayan da bukatar an hana ni wa gaibatin wa kaibatin kuma na kasance na tade ban samu wannan bukatar ba shin ko zan same ta yanzu bayan da an hana ni naje na dawo ban samu komai ba ban samu na tafiyar ba sai ce to sifu ayyuhal wurradu mashra'a taibati sifu yace ku sassanta mu ayyuhal wurradu ya ku masu gangarawa masu zuwa madina mashra'a taibati ku sassanta mu yaya titunan madina suke tunda ni ban samu na je ba to ku wanda kuka je madina kuka dawo to ku zo ku sifu ku sassanta mu mana mashari'a taibati titunan yadda titunan madina suke ayyuhal wurradu ya ku masu gangarawa madina wanda kuka je madina ku zo ku sassanta mu fabazalu hayati bayar da rayuwata inda ha idan kuka siffanta mun yadda madina take gayatul rukusi shine abin da yafi komai arha ba ku raina shine abin da yafi komai arha an kuka ga mun ya madina take bayar da raina shi yafi komai arha ga wanda ya siffanta mun ya madina take ba ma an ba shi kudi ko wani abin da mallaka ba ko raina yake so zan ba shi in ya siffanta mun yadda madina take wannan tsananin mubalaga ne nan na cewa ko karshen nuna darajar abu kenan a gurinka laqad sami'tuna laqad sami'at nafsi bi ilmi ilahiha walau qara'at shi daibatin mil afahiha idan zashirat birshidi ba'da safahiha salahu fuadi jur'atin min miyahiha wa illa fayakfini ta'allul bil masi laqad sami'at nafsi haqiqa nafsi raina zani'at tayi kishirwa bi ilmi ilahiha saboda sanin da bi ilmi ilahiha da sanin ubangijinta mana raina tana cikin kishirwar sanin Allah walau koda kuwa walau qara'at da za ta samu ta kwankwadi mil afahiha cikin bakinta fi taibatin a cikin ruwan madina da za ta samu koda cikin hannun cikin bakinta ta samu kwankwada daya tayi idan to da ku a lokacin zafirat ta rabota bir rishid da samun shiriya ba'da safaiha bayan daren ta kasance wawiya bata samu ta je ta zirce annabi ba salahu fuadi garuwar zuciyata jur'atun kawai kwankwada ne min yaiha daga ruwan madina kawai in samu ruwan madina in sha to wannan shine abin da zai ba wa zuciyata waraka daga abin da take fama da shi ne cuta wa illa idan ko ban samu na kunkudu ruwan ba koda mukurwa ɗaya ne fa yakfin ni ta'allulu at ta'allulu rarashin raina fa yakfin sai ya isar da ni bil masi da tsotsar baki kawai ta tsotsar baki na kawai ina yin kamar ga ina shan ruwan madina sai na to da rarashin raina rika lafar baki ina nuna kamar cewa ga ina shan ruwan madina fakam sayyidan sayyidin fiha manudin bi sayyidi wa hasbuka bis siddiqi tilwa muhammadi wa bis sayyidil faruqi hasbi bihim qadi salatu wa taslima ala qabri ahmadi wa qabri abi bakri wa qabri abi hafsi fakam sayyidi daiwa shugaba ya tabbata fiha a cikin madina manudin wanda ake ta'allaka shi bis sayyidin da wani shugaba mana a cikin madina akwai annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba sannan kuma akwai sayyidina abubakar shi kuma shugaba saboda ka duwan shugabannin da musufai suna giba masahabban annabi sosai shine fa kan sayyidi daiwa ko wani babba a cikin madina shine ma annabi fiya manudi da sayyidi wanda ake ta'allaka shi da wani shugaba shine sayyidina abubakar wahsubuka ya ishe ka in baka san wane ne wahsubuka bis siddiqi ya ishe ka sahabin su da ake kiransa abubakar siddiq tilwa muhammadin wanda shi yake bin annabi muhammadu shi yake bin annabi muhammadu da kaje kabari da kaje ga kabarin annabi ga kabarin sayyidina abubakar wa bis sayyidi ga kuma wani shugaba al faruqi wanda shine mai raba ƙarya da gaskiya shine Sayyidina Umar wahasbi bihi wahasbi yace ni kan naki su bihi da waɗannan sahabban annabi kadi ina mai tabbatar maka da cewa waɗannan shugabannin nawa sun isha yace to tunda haka ne salatun wa taslimu gaisuwar Allah da amincin Allah su tabbata ala kabari ahmadi da gidan annabi muhammadu wa kabari abi bakari da kabarin da gidan abubakar haka malamu suke fassara saboda ladabi wa kabari abi bakari da gidan abubakar ko kace da dakin abubakar wa kabri abi hafsi da kuma dakin umaru salatun wa taslimun salatun Allah da gaisuwar Allah su tabbata ala kabari ahmadi ga dakin ahmadu annabi kenan wa kabari abi bakari da kuma dakin abubakar wa kabari abi hafsin da kuma dakin umar shine abi hafs shi wannan salatun wa taslimun ala kabari ahmadi wa kabari abi bakari wa kabari abi hafsi wasu suna daukan sa shine kamar anshi na ita wannan waka ta 20 ne nan sai kalilan ya ujabil muhassabi wanzila wala tabkiya an hayfihi mutahawwala sai salatun wa taslimun ala kabri ahmadin wa kabri abi bakarin wa kabri abi hafsi din an ja shadai an ja wannan sharadin shi wannan baitin a wajen wasu shine anshi wallahu ta'ala a'lam Allah shine masani mun dai jakula abinda zamu iya jakulawa Allah ya karba abinda mu gane kuma Allah ya galabta mu